Tun a watan Yuni shekara ta 2016 ne hukumar yaki da cin hanci ta Najeriya wato EFCC ta gurfanar da tsohon babban hafsa mai kula da sha'anin mulki na hedkwatar rundunar sojin saman Najeriya Air Vice Marshal Alkali Mamu bisa zarge-zargen karban na goro kimanin dalar Amurka 300,000 da kuma ƙarin naira miliyan 500,000. Hukumar ta EFCC kazalika tana kuma tuhumar wannan babban hafsa da karban hisanin motoci biyu kirar Ford da kudinta ya kai naira miliyan 15, sai kuma wata kirar Jaguar da ita kuma kudinta ya kama naira miliyan 13 daga wani kamfanin da ke kwangila a rundunar sojin saman Najeriya. Bayan dai an tafka dogon turanci sosai tsakanin bangaren lawyer EFCC da na wanda ake zargi, kalin kotun mai shari'a Garba Salisu yace hukumar EFCC ta gaza gabatar da kwararren shaidu da zai gamsar da kotun cewar wannan babban hafsa ya aikata laifukan da ake zargin sa da su. A saboda haka kotun ta wanke Air Vice Marshal Alkali Mamu sannan ta sallame shi a gaba daya. Duba da yadda aka kayar da hukumar EFCC a wannan shari'a, na tambayi lawyanta Barista Silvanus Tahir ko me zai ce akan wannan hukunci.
All the facts and the evidence before the honorable court.
A matsayinmu na lawyoyi, mun gabatar da dukkan shaidunmu kan tumitume guda hudu da muke masa, amma kotu ta wanke shi ta kuma ta sallame shi. To ba abin da zamu ce, zamu karbi kofin wannan hukunci mai nazarin sa, sannan kuma mu kai hukumar ta EFCC, sannan mu jira umarnin da za ta bamu nan gaba. Kuma lawyan wanda ake kara Barista Adebayo Adedeji ya min karin bayani.
This is a trial that has lasted for approximately 2 years.
Wannan shari'a ce da aka share shekaru biyu ana tafkawa. Kotun ta wanke wanda muke karewa kuma ta sallame shi saboda masu kara sun gaza kawo kwararren shaidu.
Accordingly, the court discharged and acquitted the defendant.
Daga bisani kuma na kebe shi Air Vice Marshal Alkali Mamu kuma na tambaye shi ko ya yaji da wannan hukunci.
Alhamdulillah, godiya ina tare ga Allah, kuma Allah ya kawo mu karshen wannan trauma. Muna masa godiya, ba abun da zamu ci sai godiya ga Allah. Kwarai da gaske, yau mun ga clearly akan cewa kotu shine abun da zai defend din wanda bai da karfi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.